Rundunar sojan Najeriya shi ya taba kai dake garin Maiduguri ta yi ta samu nasarar kwato wasu mata da kananan yara da kuma dattawa 1880 daga hannun ayan kungiyar Boko Haram sakamakon fafatawa da suke ci gaba da maharan dake dajin Sambisa wace ta samu wannan nasarar ne cikin mako guda wato daga ranar 14 zuwa ranar 21 ga watan Disamba wannan shekara komandan rundunar sojan Major General Loki Arabo ya shaida mana mai labari a garin Maiduguri cewa yanzu haka rundunar nasu na ci gaba da samun nasara kan waɗannan mahara da suke ci gaba da fafatawa da su a dajin Sambisa ga da ma sun ci karfin waɗannan mahara kuma nan ba da jima ba za su kawo ƙarshen su baki daya komandan yace zaka sun kame wasu da ake zaton cewa ayan kungiyar Boko Haram din ne har su 504 da kuma yanzu haka suke hannun su kuma suna gudanar da bincike akan su yayin da wasu guda 17 suka mika kansu da kansu yace sun kuma kwato wasu shanu masu yawan gaske a hannun irin waɗannan mahara suke kwacewa a hannun makiyaya dake daji amma bai fadi adadin waɗannan shanu ba duk da cewa babu wanda aka kame da hannu cikin wannan sadar shanu da yace dukkanin su sun arce amma suna nan suna kokarin neman inda waɗannan mutane suka shiga mun kuma tambaye komandan game da batun da ke ta yawo a cikin gari an kame shugaban ayan kungiyar Boko Haram da ake kira Abubakar Shekau wanda ya amsa da cewa
the capital of the town was in
Komanda Arabo ya ce ko kuma wasu mutane 37 da aka samu kubutowa da su da suka kasance yan kasashen waje kuma yanzu haka suna gudanar da bincike akai don tabbatar cewa ko yan kungiyar Boko Haram ne ko kuma akasin hakan idan kuma an gama tantance su za a mika su ga kasashen su
quite a lot is happening and I think that before the next 48 hours some good news will begin to roll out
yace ina tabbatar muku cewa abubuwa da dama na faruwa yanzu hakan kuma nan da awanni 48 za ku ji labaru masu dadin ji komandan Liyar Rabo ya kuma kara da cewa yanzu haka nasu ta da kufa kuma wajen shimfida hanya a dajin Sambisa zai dinga baiwa jami'an nasu dama kutsawa cikin dajin Sambisa don ci gaba da faroto waɗannan mahara yanzu haka kalilan ne suka tsora a wannan dajin yace yanzu haka fiye da jami'an sojoji 4,000 ne aka yi musu ƙarin girma kafin a yi ma waɗannan manyan jami'an sojojin su 7 ƙarin girma a makon da ya gabata wanda ce kuma har yanzu suna sa ran yi wa wasu sojojin ƙarin girma nan ba da jimawa ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.